Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lasari. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Baba Yakuma Kiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 15 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka, ya faɗa a ranar Lahadi cewa kasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin Amurkawa suka karbi allurar rigakafin COVID-19, amma kuma ya yi taka tsantsan akan yawan da cutar ta yi a Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyan 900 da shi shugaba Biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata. Kanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gana da kawayen Amurka a Japan da Koriya ta Kudu domin sake jaddada kawancen yankin Pacific.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki na bangaren tsaro a Najeriya na ci gaba da tattauna mafita ga halin da kasar ta tsinci kanta.
Ba wai maganan tsaro a bar ma shugaban kasa shi kadai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa.
Babban hafsin hafsoshin Najeriya Janar Lucky Irabo ya ce za su yi iya mai yiwuwa su ga sun maido da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya.
All issues of violence and insecurity, especially within of the Lafayette Adomi area, must come to an end. Can you promise me that? Very good.
A ɓangaren makamashi kuwa, za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da fuskantar rashi da kuma hauhawar farashin man fetur a Najeriya. Sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiyar. Babban masanin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a ranar Lahadi cewa kasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin Amurkawa suka karbi allurar rigakafin coronavirus, amma kuma ya yi taka tsantsan akan yawan da cutar ta yi a Amurka. Da yake jawabi kan shirin talabijin ɗin NBC TV na Meet the Press, Anthony Fauci ya yi gargaɗi cewa idan aka samu sababbin ƙaruwan cututtuka kimanin 60,000 a duk rana ta Allah, akwai yiwuwar cutar na iya ƙara ta'azzara. Fauci ya yi misali da wani wuri a ƙasar Italy inda aka samu sauƙin cutar ta daina yaduwa, sai kuma suka janye matakan kare lafiyar jama'a, lamarin da ya sa cutar ta sake dawowa da tsanani. Har iyo Amurka ce kan gaba inda cutar COVID-19 ta fi yawa, a cewar cibiyar nazarin cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins, wata cibiyar nazari da ke ba da bayanai akai-akai game da COVID-19 da kuma jawaban masana. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyan 900 da shi Biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata, da ake sa ran masu kada kuri'a za su san yadda wannan tallafin zai taimaka musu, da kuma tallafin ya samu amincewa ne duk da rashin goyon bayan 'yan Republican. Yau Litinin ne aka shirya Biden zai yi jawabi akan wannan shiri a fadar White House, yayin da uwar gidansa Jill za ta je New Jersey ta haɗu da gwamna Phil Murphy a wata makarantar yara, inda ake sa ran za ta yi jawabi akan matakan da makarantar ta ɗauka kafin ta sake buɗewa da kuma yadda tallafin zai taimaka wa iyalai. Mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris ita ma za ta tashi yau Litinin zuwa Las Vegas, inda za ta kai ziyara a wani wurin ba da allurar rigakafi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gada da kawayen Amurka a Japan da Koriya ta Kudu a wannan mako domin sake jaddada kawancen yankin Pacific, yayin da China ke daɗa mallake wurin da kuma Koriya ta Arewa wadda ba ta cewa ƙala. Babban jami'in na Washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau Litinin, inda za su yada zango a birnin Tokyo, wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin Biden. Blinken da Austin za su yi wata tattaunawa da aka yi wa take 2+2 wato hada biyu da biyu, wata ganawa tsakanin jami'an kasashen waje da na tsaro da takwarorin su na Japan da suka hada da ministan harkokin waje Toshimitsu Mutegi da ministan tsaro Nobu Keishi a gobe Talata kafin su tashi zuwa birnin Seoul a ranar Laraba.
Kafin babin sake kawo mana wasu ƙarin labaran, za mu duba batun tsaro a Najeriya. Lamarin da Sanata Ali Indume wakiltar Barin ta Kudu ke ganin idan har 'yan ƙasa ba su tashi tsaye tare da taimaka hukumomi ba, to ƙasar na dabda rugujewa. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Matsalar yin garkuwa da mutane a Najeriya domin neman kuɗin fansa abu ne da yake ci yake cinyewa, musamman a arewacin ƙasar inda 'yan bindiga suka bullo da sabon salon yin awon gaba da yaran makaranta, kamar yadda muka gani da yaran makarantar sakandaren Chibok, Dabci, Kankara, Kagara, Jangebe da Mani baya-bayan nan a kwalejin koyar da dabarun noma da lamuran da suka shafi gandun daji ta gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna. Masu ruwa da tsaki dai a Najeriya na ta yin ƙoƙari wajen neman a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro, lamarin da ke ƙara ta'azzara, inda Sanata Ali Indume ya yi cikakken bayani akan abin da yake nufi kan samar da tsaro da haɗin gwiwar 'yan ƙasa.
Abin da nake nufi shine ba wai maganan tsaro a bar ma shugaban ƙasa shi kaɗai ba. Tsaro wato haƙƙi ne yake kan kowa. Idan jami'an tsaro wanda suke da haƙƙin kare jama'a ba su samu bayanan sirri ko kuma su san me yake ƙasa, me yake faruwa, su waye ne suke wayannan abubuwa, ina suke ba, wanda talakawa da abun yake shafa su suka fi sani, to jami'an tsaron ba za su iya yin abun da ya kamata ba. Kowa ya sani cewa shi shugaban kasa ya damu da wannan harka, kuma yana bada goyon baya da kuma duk abun da jami'an tsaron suke nema don a tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Amma har yanzu kwaliya ba ta biya kudin sabulu ba, kuma don kowa yana ganin akan cewa haƙƙin tsaro din nan na gwamnati ne kawai, kuma ba haka yake ba. Haƙƙin tsaro haƙƙin kowa ne, sai kowa ya bada nashi gudubawan tukuna a samu nasara. Shi yasa nake kira ga duk mutumin Najeriya ko kuma talakawan Najeriya su san da cewa maganan tsaro da kuma tafiyar da gwamnati yadda ya kamata, musamman a zamanin demokradiya, gwamnati ne na jama'a, don jama'a, kuma jama'a suke.
Game da batun tsaron rayukan 'yan ƙasa idan suka bada bayanan sirri akan ɓata gari da basu yadda da su ba, Sanata Indume ya ce
duk abin da ya kawo wannan shine idan an san cewa idan ka bayar da bayanan sirri akan wani abun da ka gani zai kawo barna ko kuma tashin hankali a ƙasa, idan kuma wani abu ya same ka, to sai a ji a tuhumi hukumar da ka ba su bayani. Ko kuma idan yanzu wani ya zo ya yi barna ko ya yi garkuwa da mutane, ba wai kawai a ji a kwato mutanen da aka yi garkuwa da su ba, amma hukuma a tabbatar cikin karamin lokaci an hukunta su.
A nasa bangare, masani akan lamuran yau da kullun Awwal Lawan Uppa ya bayyana nasa ra'ayi akan batun 'yan ƙasa su haɗa kai da gwamnati don samar da tsaro.
Ba ran da 'yan ƙasar Najeriya ba su haɗa kai da gwamnati ba. Kullu yaumin 'yan ƙasar Najeriya a kansu a haɗe yake da gwamnati. Gwamnati ne dai ba ta haɗa kansu da 'yan ƙasa take Najeriya ba. Domin kullu yaumin 'yan ƙasa bune su ne su ga cewa sun bi gwamnati, kuma sun kyautata wa gwamnati, kuma sun zaɓi gwamnati, sun ɗora garkan kankaragal mulki. Daga ran da kuma gwamnatin ta hau kankaragal mulki, ita ne da kanta take ƙoƙarin nisanta kanta da 'yan ƙasa. To don haka kuma wannan abun yana faruwa ne da sakacin gwamnati, wanda mu mun sani 'yan ƙasa sun sani gwamnatin karan kanta ta sani.
An dai shafe sama da shekaru 10 ana yaƙi da matsalolin tsaro a yankunan arewa maso gabas da rikicin mayakan Boko Haram, sai kuma arewa maso yamma da rikicin 'yan bandiga daɗi da dai sauransu a wasu sassan Najeriya. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ɗauke da ƙarin wasu labarai.
An sace kaya a cibiyoyin kiwon lafiya a yankin Tigiri na Habasha, kana aka farfasa aka kuma lalata su a wasu hare-haren ganganci da aka kai a asibitoci da dama, inji wata kungiyar jin kai ta likitoci ta Doctors Without Borders a yau Litinin. Kusan kashi 70 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya 106 ne, bincike ya nuna daga tsakiyar watan Disamba zuwa farkon watan Maris ne aka kwashe kayan ciki, kana aka lalata sama da kashi 30 cikin 100. Kashi 13 cikin 100 kadai ne suke aiki, a cewar kungiyar tana mai nuni da kwashe kayan aiki da kuma farfasa kofofi. Hare-hare a kan cibiyoyin kiwon lafiya a Tigiri yana mummunan tasiri a kan jama'a da ke yankin, inji Oliver Ben, babban daraktan kungiyar jin kai ta likitoci. Asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna bukatan kare lafiyarsu a lokacin yaki. bisa dokar jin kan kasa da kasa, amma ya bayyana karara ba haka ne ya faru a yankin Tigiri ba. Yau Litini, hukumomi a Myanmar sun tsawaita dokar soja wurare da dama a birnin Yangon, yayin da rahotanni ke cewa jami'an tsaro sun kashe masu zanga-zanga da dama. Ma'aikatar yada labaran kasar ta MRTV ta sanar cewa gundumomi a Dagon ta Arewa da Dagon ta Kudu da Dagon Sekin da kuma North Okalapa suna karkashin dokar sojin wuni guda bayan da jami'an tsaro suka kashe akalla mutum 40 a fadin Myanmar. An yi kashe-kashe da dama ne a unguwar Hilaigataya a Yangon ranar da aka fi zub da jini a zanga-zangar kin jinin gwamnatin sojin da ta kwace iko a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hukumomin sun kafa dokar soja a Hilaigataya, wata unguwa a birni mafi girma na Myanmar, bayan da aka cinna wuta a wasu kamfanoni 'yan kasar China. Kana kimanin mutane 2,000 suka daina samun wuta daga injuna, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Yana ambato kalaman talbijin labaran sojoji na Miyawadi. China dai ana mata kallon mai mara wa sojojin na Myanmar baya. A ƙarshe, jama'an China za su tabbatar da dokar sha'anin ruwa a matakin farko domin kare yankin ruwan kudancin China mai albarkatu da ake takaddama a kai a hukumance. Kana su ba da kariya sosai ga ikirarin asararin ƙasa da ƙasa bisa doka, a cewar rahotannin kafafen yada labarai da fadar masu sharhi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna kan batun tsaro a Najeriya, inda a wannan karan babban hafsan hafsoshin Najeriya General Lucky Irabo ya ce za su iya kokarin su zuga sun maido da zaman lafiya a kasar baki daya, kama daga matsalan masu garkuwa da mutane da na 'yan Boko Haram da dai wasu matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda Biyu dauke da wannan rahoton.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Lucky Irabo ya ce jami'an sojan Najeriya za su yi duk ya mai yiwuwa su ga sun dawo da zaman lafiya a kasar baki daya, kama da matsalar masu zatan mutane kuma na 'yan Boko Haram. Ya ce zakan ke yadda ban shiyar aro musu gabacin Najeriya. General Irabo ya bayyana hakan ne lokacin da yake zantawa da jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole a garin Maiduguri a wata ziyara da suka kawo jihar Borno tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar. Tun da farko dai sai da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar da sauran manyan hafsoshin sojojin Najeriya suka shiga wani taron sirri da Major General Faruk Yahaya, wanda ya kasance tiyata commander na operation lafiya Dolin, wanda kuma ya musu bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan shiya. General Irabo ya ce ina son tabbatar muku cewa jami'an sojan Najeriya nan ba da jimawa ba za su mamaye yankin tafkin Chadi, musamman ma yankunan da yanzu haka ke hannun mayakan Boko Haram.
All issues of violence and insecurity, especially within operation lafiya Dolin area, must come to an end. And I know the resolve that your commander has and that the commitment that you've shown that will enable us to achieve it. Do you promise me that?
Yes, sir.
Very good.
Yace dukkanin matsalolin tashi-tashin hankula da ta'addanci, musamman ma a wannan yanki inda operation lafiya dole suke, dole mu kawo ƙarshen sa. Na san abin da muka tattauna da kuratar commandan ku, wanda kuma na tabbatar cewa za mu cimma gaci. Kun yi alƙawarin haka? Sai jami'an sojan na operation lafiya dole suka amsa masa cewa eh. An kuma tambayi General Irabo game da wasu garuruwa da ke hannun mayakan Boko Haram a yanzu hakan, musamman ma karamar hukumar Guzamala da 'yan kwanakin nan shugabanninta suka dinga kukawa a kai. Ko me zai ce a kai?
Well, you were here on ground. Yeah, journalists are here on ground. You can tell that the situation is not as bad as what it used to be. So we'll keep, it's a work in progress. Peace is a work in progress. Counter-terrorism is a work in progress. In due course, every space, every inch of land, including the tumbos, will be controlled by civil authority.
Yake kana na kasa kuma kai dan jarida ne, kuma za ka iya tabbatar da cewa wannan yanayi bai lalace ka bai da yake a baya ba. Ayyukan mu na yunkurin wanzar da zaman lafiya yana ci gaba, kuma yaki da ta'addanci yana ci gaba. Kuma ina tabbatar muku cewa duk wani yanki na wannan kasa har da ma Tumbus duk zai kasance a hannun hukumomi. Wannan ina baku tabbacin haka, a cewar General Lucky Irabo. Wannan ziyara dai na babban hafsan hafsoshin sojojin kasar ya samu rakiyar Lieutenant General Ibrahim Attahiru, babban hafsan sojan kasa, da Chief Naval Staff Admiral Awal Gambo, babban hafsan sojan ruwa, da kuma Chief of Air Staff Air Marshal Ishaku Amawo, babban hafsan sojin sama da dai wasu manyan jenerolin sojojin Najeriya Haruna Dauda Biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda Biyu. To daga batun tsaro kuma sai batun makamashi a Najeriya, inda har yanzu ake cigaba da samun karancin man fetur a babban birnin tarayya Abuja. Wakiliyar mu Madina Dauda ta yi nazari kan wannan hali da ake ciki a wannan rahoton da ta hado mana.
A lokacin wancan takaddamar farashin man fetur dai, da tabbacin da shugaban ma'aikatan man fetur na Najeriya Mele Kolo Kyari yayi a lokacin da na zanta da shi, yana mai cewa akwai man fetur har lita miliyan 2000 da ma'aikatar take da shi a ƙasa, kuma ba a da niyyar ƙarin kuɗin man fetur a wannan wata ta Maris.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wata ake kiransu major marketers su ma daga hannun NNPC suke siya. Abinda yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane, yanzu muna da mai kusan biliyan 2 a hannunmu. Mutane suna zato musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kwanan kusa, kuma tunda sun sai man nan da hannunmu suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karen riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen mansu, wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai suma da yawan su suka daina saida wannan independent marketers da kike fi, saboda ba wai ana saida manyan 'yan kasuwa ka daina saida kananan masu saida man bane ba haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki, amma kuma abun farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu, kuma tattauna da ake da 'yan kwadago irin nan ba a kammala su ba, ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a fito da sarin da duk wani canje-canje da aka samu man fetur, kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
A daidai wannan lokaci ne kuma wasu 'yan Najeriya suke kokawa da hawan farashin ya kai har naira 200 da ƙari. Aishatu Umar ta yi min bayanin abin da ta fuskanta wajen sayen man fetur din.
Na ji zan sayen mai da rana a gidan mai. Suka ce mun babu mai wai, amma akwai black market. To ban ma tsaya na tambaye su nawa ne kuɗin ba, because a tunani na ai zan samu mai a sauran filling stations. Ina zuwa kawai wani filling station sai suke ce mun wai mai 200. A'a, 200 per liter? Na dudduba order gidan mai babu mai a wurin, da yawa sun rufe. Hakan nan na siya don ba ni da option. Amma gaskiya abun ba daɗi, al'amarin ba daɗi.
Ni ma kaina a zagaye da na yi a cikin gari, ya nuna mini dogayen layi da 'yan bumburutu suka yi katutu a kofar gidajen man fetur. Suna sayar da shi a jerika lita 10 a farashin naira 3000, lita 20 kuma naira 6000, da abin da ya dara haka. Wannan hasashe na ƙarin farashi dai ya yi ta raituwa tsakanin hukumomi da ke da alhaki a kan sha'anin man fetur, inda har ministan Timipre Silva da kansa ya ba da sanarwa da ta nuna alamun akwai buƙatar farashi ya ƙaru, ko ba a yanzu ba, idan aka yi la'akari da hidindimu na samarwa da kuma daidaita farashin na man fetur. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com, domin sake sauraron shirye-shiryen mu kuma sauraron su kai tsaye. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin fa ko hangawa. Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun raina.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Niger, inda Bankin Duniya tare da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Niger suke ƙaddamar da wani shiri na ganin an kawo ƙarshen yawon barace-barace ga ƙananan yara waɗanda suka fi cancanta a ce suna ɗaukar ilimi a gaban iyayensu, tsarin da aka shirya shi don yaƙar duhun jahilci. Wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya yi tattaki don jin ta bakin waɗanda abin ya shafa, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kaddamar da shirin bada ingantaccen ilimi ga kowa da ake kira VESDA a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Najeriya dai ta karɓi sama da naira miliyan 1,900,000 daga bankin duniya a ƙarƙashin wannan shiri mai mai da hankali wajen ilmantar da 'ya'ya mata da kuma cusa karatun boko a makarantun allo. Ministan ƙasa a ma'aikatar ilimi ta Najeriya Honorable Chukwumeka Nwajiba ya ce sama da yara miliyan 10 ne da ba su zuwa makaranta a Najeriya ake sa ran za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin. Sannan ya ƙara da cewa,
"We have already released $6 million to Niger State. You will account to us what you have done with this money to be able to be eligible for the next track in accessing any more funds from the federal government."
Ya ce jihar Niger ta karɓi dalar Amurka miliyan 6, kuma za mu bi diddikin abin da kuka yi da kuɗaɗen ta yadda za ku samu damar samun wasu kuɗaɗen nan gaba, domin ta haka ne za ku samu damar samun wasu kuɗaɗen daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaban hukumar bada ilimi bai ɗaya ta jihar Niger Dr. Isa Adamu ya ce daga cikin almajirai sama da 700,000 da ke jihar Niger a yanzu akwai kimanin almajiran 74,000 da ke cin gajiyar wannan shiri.
A nan Niger tsarin yana da fuska biyu ne. Akwai fuska na ilmantar da almajirai da yaran da ba su zuwa makarantar boko, da kuma maza da mata a cikin anguwanni da kuma cikin gari. Shi wannan ana karantar da su ilimi ne na koyon karatu da rubutu. A wannan muna da alaka da malaman allo, ma'ana alramomi, wadda a yanzu haka muna da kusan alramomi da muke wannan alaka da su sun kai 367. Su kuma abinda ke
fadin jihar ne
jihar Niger. Su kuma abinda ke faruwa shine ana zuwa makarantar ne ranar da ya musu daidai ko Alhamis da Juma ko rana suka zaba, don malamai da ka koyar da su da su karanta da irin waɗannan yara su yi ma yara karatu. To mun kai muna wannan karatu da muke yi ana yin shi ne kamar yadda ka san ana yin makarantar boko, ana yi kowane mako, ana yi kowane mako, ana jarabawa, sannan kuma ana gwaje-gwaje, ana kuma gaskiya ana samun cigaba kwarai da gaske a wannan fanni na ɗaya kenan. Fanni na biyu ana inganta karatun yaran primary wanda suke aji ɗaya, aji biyu, aji uku. Wannan ingantawar da ake yi ana tabbatar da cewa an shigo da wani sabon salon karatu, wana wani sabon yadda ake karanta karatun yara su gane Turanci, su gane lissafi. Akwai abin da muke kira Jolyphonics. Akwai abin da muke kira shi Jolyphonics wani program ne, wani tsari ne da ake karanta da yara Turanci da kalma ta harufan Turanci yadda ake kiran Turancin don su iya haɗa kalma su yi karatu, da kuma abin da ake kira rana. Duka dai ayyuka ne da wani sabon tsari ne na karatu a aji ɗaya, aji biyu na primary da ake yi a fadin jihar Niger. Wannan kuma duk shi ne za a ke amfani da wannan tallafi da VESDA ta bayar. Na farko za a yi malaman training, a koyar da su yadda za su kware su iya yin karantar da karatu din, sannan kuma a dinga bibiyan su ana tabbatar ana karantar da karatun, da kuma tallafi da ya kamata a basu na littafai, don shi karatu bai yiwa sai da littafi. To duk ana ba da littafai ga yara don su gane karatun da ake yi. Su kuma yaran almajiran nan ana tabbatar da cewa ana ba su abinci don su zauna ranar da su za su yi karatun. Alhamis, Juma'a ne ranar da suka zaba, ana ba su abinci don su zauna su yi karatun a wannan ranaku. Wannan yana da shi ne tsarin da muka yi. Kuma a yanzu maganar garin ke da kai, banda wa'annan yara za mu fada da karatu. Muna tunanin in Allah ya yarda za mu kusan shigar da ɗalibai za su kai 100,000 da wani abu don na allo ɗin, don suna karewa. Sai dai kasan shi karantar da ɗalibin allo wani abu ne da sai ka yi la'akari da yanayin karatun. Suna zuwa ne suna komawa, to sadda suka zo sannan suke hannunka kake iya karantar da su don sun koma sai zaka zo ka ci masa babbin wasu su sai ka karatu kuma ya koma kasa amma dai bukatan a kori jahilci kuma ana yin kokarin yin wannan sana akwai kuma abin sha'awa akwai yaran angwanni waanda ba su zuwa makaranta su na boko to su kaman kaga akwai wani anguwa da wani malami ta duka diyan masu gadi
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin da kuma irin tsare-tsare da ake da shi a jihar godiya ta musamman ga Mustafa Nasiru Batsari da kuma wadda ta daidaita muna sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu roƙo ki aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko na cewa sake sata ɗalibai ƴan makarantar firamare a yankin birnin Gwari da ke jihar Kaduna da ƴan bindiga suka yi jim kaɗan bayan da suka sace wasu a wata kwalejin koyon aikin gona duk dai a jihar Kaduna a daidai lokacin da shugaba Buhari ke tabbatarwa ƴan Najeriya cewa satar ɗaliban jangaɓe shine sata ta ƙarshe da ƴan bindiga za su yi a Najeriya ya nuna a fili cewa buyan waɗannan ƴan ta'addan ya yi ƙauri a don haka shugaba Buhari ƙalubale gare ka daga Usman Shitu Mahuta. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karufi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama zan yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dage da yin addu'o'i da neman zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Daga ƙarshe nake addu'a Allah kawo mana ƙarshen matsaloli da ya addabe mu amin summa amin. Sai kuma wannan sako da ke cewa muryar Amerika Allah ya sa tura sojojin tarayyar Najeriya har su 6,000 a jihar Zamfara da shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da suka zama ruwan dare a jihar ya kawar mana da ayyukan waɗannan miyagun mutane da suka addabi arewacin tarayyar Najeriya baki ɗaya. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa jihar Kebbi. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Comrade Abubakar Salisu a Arkemi tare da Habibu Abubakar birnin Bayero. Suka ce a gaskiya batun cewar Nijar ta tashi daga matsayin ƙasa mafi talauci a duniya a ƙarshen mako. Sun ce har yanzu 'yan karkara a jamhuriyar Nijar ba su gani a ƙasa ba, fata za a waiwaye su.
Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Babban masanin cututtuka masu yaɗuwa a Amurka ya faɗa a ranar Lahadi cewa ƙasar tana kan hanyar nasara ganin yadda miliyoyin Amurkawa suka karɓi allurar rigakafin coronavirus, amma kuma ya yi takatsantsan a kan yawan da cutar ta yi a Amurka. Da yake jawabi kan shirin talabijin ɗin NBC TV na Meet the Press, Anthony Fauci ya yi gargaɗi cewa idan aka samu sababbin ƙaruwan cututtuka kimanin 60,000 a duk rana ta Allah, akwai yiwuwar cutar na iya ƙara ta'azzara. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara rangaji zuwa jihohin ƙasar a wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyan 900 da shi shugaba Biden ya sanya ma hannu a makon da ya gabata. Kana sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gana da ƙawayen Amurka a Japan da Koriya ta Kudu domin sake jaddada ƙawancen yankin Pacific.
Masu sauraro, a nan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Za kuma iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta yana gabatar da shirin da kuma Julia Lasgresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisar filhashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.